is happening.
Wow. Anche baki da hanchi, baki da kyo. Maganganin jiya da bandana yo. Is it because I'm from the rich and they're from the poor? Oh, they are jealous that I love you to the core. Ni dai ba ni da kiss, sweeter maganganin su ba ni da case. It's true, ba ni da babes. Har wasu suna cewa wai ni kan ba ni da taste. Da na zabe ki, saboda ni na san dole ne a zabe ki. Amma kada ki bari komai ya dame ki. I will love you kullum a yanda na same ki. Yeah, just a matter of time. Komai zai wuce, everything will be fine. Yeah, in just a matter of time. Komai zai wuce and we gon' rise and shine. There's nothing to do, get kidding me.
Need again, need again, kidding me.
Kudi kika gani kika bini, wasu wai bani da ilimin addini. Na san kuna fadin haka ne dan taqini. So ina san ku bude kunnuwan ku dan ku ji ni. Eh, baku san menene yasa nake son ta ba. No, baku san ta ba. Bai kamata kuna yada ƙarya kanta ba. Guys, stop trying to mess with my intellect. Dakata abin ya fara zama disrespect. If there's no her, there's no me. Wasu ku ne za ku zauna da ita ko ni? Honey, darling, sweetie na. All day, every day, cutie na. Madara, sugar, green tea na. So, babu me raba ni da habib tea na.
Need again,
there's nothing they can do, get kidding me.
Need again, need again.